Sí. Ar. Ar.
Lani on the beat.
Rikise mai papa, pasasi de ganga, al'amarin na hanga yau ga arewa da yanka. Ji yaba yau ba, arewa ta ci kudu. Ka tona kare, ar ko sai ka ci gudu. Haka in na bar zance mallan sai kai shiru. Ku duba ku gani, yau ga yaran nan a sama. Me shishiki ya fado mare, shishiki ya dana. Ina makanikin mota da gyaran generator. Ina captain, zo mu je mu gyara sama. Eh hibo ta zamo abincin mu ne muke loma. Ga sarki a bada, ai sarautar na karbi ne. Tunda mun gada, kananu ku zo ku tata. Ku ci albarkacin sarautar mu ɗan arewa. Arewa
to the world, arewa to the world.
Mu kullina hannun mu, mu haɗa kai mu bude ko ku sa wasa ta lotsai. Ko ku sa wasa ta dana. Yi suna gani muna yi suna gani muna shiga suna faja muna shiga shiga.
Wanta lotse let's take a selfie kai har ta pose jipan makiya man daddoje I'm dangerous kamar bakin uwa and I'm always at the top kamar kaki a ruwa they wanna reach the top but they can't afford the tickets in school I'm the principal this nigga's just a TP you can't see me kamar bayanka so this nigga's dressed to kill kamar kayanka like money in return this head of Simpson never changed they said one spice it's to write a song I said wait ya shaka dan adashi ne yanzu kudin sa da motsa na adashi ne. Everybody's got a purpose of life. You wanna fuck na halal, you got a purpose to wife. Not everybody's laughing, know what I'm saying and funny. If niggas acting cocky, that these bitches are acting cheeky. I go and sing ya, you got all the money, you do what you can say. If you were here, the man, I'm you got a man, I did a cut. So I saw your guy, say they could just answer that you got a man.
Mumbu, da yira hansi. Yira hansi. Mumbu, da yira hansi. Ay, ansamu,
have a story to tell. Gizo the koki, all the sinners have a future in hell. Say could be the koki. I struggle for the best. Libana shiri the lucky as the darkness is a gift. Akabana shiri the touchy mother. Lubaka gani and akwani mezan shuka. Zama matima azikin ye koko me shirka. Zama abansha awani kome bata puska. If I make it to the top, zame do elevate the kasha high. Muba makishi nka samu de musamu. Ama nka soka jake kate dole si ansa musara. This is saka popaya hana ganji towa haka. Nka tinkareni seka sasara. Tozo ha. Baba kibane al kawari ne ba allan bane alkalamin ne ba sunan bane iyawan ne ba dadan bane kwakwalwan ne ba gona fix na cropping lena show suna ta flopping flows ta kare ya fara deforming yana jin mu sai ya fara musu warning muna saki suna gani muna saki wasu na jin haushi sun bar kofa a buɗe mun shigo suna mamaki ta yaya ya shigo
mun buɗe gida hansi.
Wasani, a man gashaka, gasani.